kasashe din sun bayyana hakan ne yayin wani taron makamashin nuclear tsakanin ministocin kasa da kasa a birnin Washington DC na kasar Amerika. Taron da mataimakin ministan makamashin a Ghana, Honorable William Uri Kuedu ya halarta, ministan harkar tattalin arziki da kasuwanci tare da masana'antu na kasar Japan, Uta Fuse, da ya fitar da sanarwar ya jaddada cewa a shirye suke su samar da wannan fasahar ta nuclear a Ghana saboda ci gaban da kasar ke samu wajen inganta shirye-shiryenta na fasahar nuclear. To ko shin meye fasahar nuclear ta SMR a takaice? Na tuntubi Professor Adamu Idrisu Tanko, masani kuma malami ne a Jami'ar Bayero dake Kano tarayyar Najeriya, ga dai ƙarin bayani da ya mini.
Wannan small modular reactors wanda ake kira SMR hanya ce ta samar da makamashi ta hanyar nuclear. Fasaha ya fito da sabon fahimta na cewa za a iya samar da makamashi ta wannan hanya.
Turan kai dade, ko shin wannan sabuwar fasaha ta SMR din tana da irin nata hatsari kamar yadda masana ke nuna hatsarin da ke tattare da makamashin nuclear?
Ba su da hatsari na fidda iska mai guba wanda ake kira carbon dioxide a duniya, kuma duk yayin ake buƙatar a sanyaya su ba wai ana buƙatar wani wata harka ta fasaha ta daban bane da sanyaya su. Ana ganin cewa yadda iska take jijjuya kamar yadda muka sani a duniya, haka zai iya sanyaya waɗannan. Wannan shine abin da ake ganin cewa nan gaba fasaha ta karbu a duniya, ana ganin zai kawo ci gaba babba sashen duniya gaba ɗaya za su rija a kai. To suna da daɗin al'amura musamman a masana'antu ne wanda za a iya kera su a wani guri kuma a tafiyar da su zuwa wani gurin.
Shi kuwa mai sharhi bisa harkar makamashi a Ghana Kana, babban lecturer a jami'an Kwame Nkrumah da ke birnin Kumasi, Professor Abdulrahman Muhammad ya ce
wayar da kan waɗanda za su ya su manage shi wannan reactor, su ma su gane yadda ake amfani da irin wannan reactor. Da shi mun samu wannan training ya je daidai, mutane sun samu hikima, sun samu wayewa wurin amfani da shi reactor. Sannan muka samu aka yi mana shi irin wannan reactor din da kuma zai kawo ci gaba wurin dawamin wutar lantarki a Ghana. Yana buƙatar kuma a wayar da kawunan ɗan kasa.
A ko shin wani tasiri samar da wannan makamashi zai ma tattalin arzikin kasar Ghana?
Yanzu gwamnati na kallo koko yana hangin iya saida wutar lantarki zuwa ga kasashen da suke kusa da Ghana koko suke kewaye da Ghana kamar su Burkina Faso da Togo. Dama ana yin haka har muka zo muka yi rashin samun wanda ya ishe mu aka bar yin haka. To mun samu irin shi small reactor ga ya fara kara irin capacity na wutar lantarki za ya sayar da kasashen da suke kewaye a Ghana, wannan kuma zai saki gyara economy mu da ke struggle a wannan lokaci.
To ko ya al'umman kasan Ghana suka ji da wannan labarin?
Ni ne naku Muhammad Muftau. Muna ganin zai taimaka ma kasa, amma kulan da ya kamata yi ne wurin tsaron ya kamata train mutane da za su iya su taimaka ma wurin tsaron abin kiyayewan da iyayi. Gwamnati ya kamata ya duba waɗannan mutane, don mu ‘yan kasa dai muna maraba da zuwan shi, muna kaman zai kawo ci gaba da kasan.
Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.